Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar akan mitoci 25 49 da 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya. A duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makeri ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiya. To bayan labarai za ku ji shirin nan na abar ya huce, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an waye gari lafiya. Yau Asabar 7 ga watan Satumba, ga labarin mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Da alamar dai shugaban Amurka Donald Trump zai janye bayar da tabbaci ga yarjejeniyar nuclear da Iran, to amma fa ba zai shafe takwata ba bisa ga rahotanni da ke fitowa daga kafafen labarai. Trump zai shelanta cewa tsaron Amurka ba zai inganta ba muddin aka tabbatar da yarjejeniyar da hukumomi a Washington da wasu ƙasashe biyar suka cimma da Iran a shekara ta 2015, a cewar wani jami'in da aka ruwaito shi yana faɗi. Wannan matakin zai ɗau kwanaki 60 kafin ya kammala, lokacin da Majalisar Tarayyar Amurka kuma za ta yanke shawara ko ta sake ƙaƙaba wasu ko kuma dukkan takunkuman da aka ɗage ma Iran a matsayin sakayyarta a ƙarƙashin yarjejeniyar. Wasu 'yan jam'iyyar Republican da na Democrat na adawa da duk wani mataki na sake ƙaƙaba ma Iran takunkumi, wanda hakan tamkar soke yarjejeniyar ne. Amma rahotanni na cewa da alamar shi kansa Trump ba zai gaggauta buƙatar Majalisar Tarayyar Amurka ta ɗau wannan matakin ba. Cikin 'yan kwanaki masu zuwa, Koriya ta Arewa za ta sake ƙaddamar da wani makami mai linzami, a cewar wasu ƙwararru a Amurka da wasu ƙasashen waje. Ranar 9 ga watan Oktoba ne zagayowar ranar da Koriya ta Arewa ta gwada makamin nukiliya a karon farko a shekara ta 2006, kuma ranar 10 ga watan Oktoba ce zagayowar ranar da wannan ƙasa wadda ke ƙara zama saniyar ware kan yi bikin kafa jam'iyyar ma'aikata wadda ke mulkin ƙasar. Koriya ta Arewa kan yi amfani da lokaci mai tasiri, a cewar wani tsohon mai nazarin al'amura na hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta Amurka CIA, Stuart Terry, wanda shi kuma ne shugaban Boer Group shiyar Asiya mai kula da yankin Koriya. Ya ƙara da cewa Kim Jong-un zai nuna lallai shi wato laƙabin da aka laƙa masa na mai wato roka na da tasiri. Shugaba Donald Trump ya wato a ƴan baya-bayan nan ya yi ta maimaita zolayar shugaban na Koriya ta Arewa da yakan kira shi mai roka. ƴan sandan Las Vegas sun ce har yanzu ba su san abin da ya ingiza mutumin nan da ya kashe mutane aƙalla 58 ya kuma raunata wasu ɗaruruwa a wani buɗaɗɗen filin shagulgula inda aka yi wasan kaɗe-kaɗe da raye-raye a farkon wannan satin ba. A wani taron manema labarai da yammacin jiya Juma'a, babban jami'in 'yan sanda Kevin McHale ya gaya manema labarai cewa har yanzu 'yan sanda na binciken gano dalilin Steve Paddock na yin ruwan wuta akai-akai daga wata tagar otel ɗin Mandalay Bay. McHale ya ce 'yan sanda ba su da wata alamar da ta nuna cewa akwai wani tare da Paddock a lokacin da yake wannan harba-harba a ɗakin otel ɗin. Ya ce 'yan sanda sun yi nazarin dukkanin hotunan bidiyo da suka samu, sannan sun dubi lokutan da Paddock ya yi ta gudanar da abubuwa har zuwa lokacin da ya fara harbe-harbe ranar Lahadi. Ranar Alhamis, 'yan sandan Las Vegas sun ce sun gano motar da ke wato suke nema a matsayin wani bangare na binciken wannan mummunan hare-haren. Sun ce sun gano motar kirar Hyundai Tucson lokacin da suke binciken wani gida a Reno, inda Paddock ya zauna da abokiyar zamansa wato Marilu Danley. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jiya jama'a rundunar sojin Amurka ta ce sojojin ta hudu wato sojanta na hudu ya mutu a harin da aka kai ma sojojin ta a wannan satin a jamhuriyar Niger. Jami'in wato jami'an soja sun ce ya wato sojojin sun ce sojan ya bace ne bayan da wato bayan mummunan harin nan da aka kai ranar Laraba. Yayin da sojojin Amurka da na jamhuriyar Niger ke gudanar da sintiri na haɗin gwiwa suka ce an gano gawar sojan ne jiya juma'a bayan wani binciken kwakwa. Dama an tabbatar da mutuwar wasu sojojin Amurka uku bayan harin na ranar Laraba. Wani babban jami'in tsaro na Amurka ya gaya muryar Amurka cewa lalle wannan abu ya tabbata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin mu na abar ya huce.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce.
Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani.
jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wata safiyar ta asabar
haka yake
da fatan kowa ya tashi lafiya ya miƙe lafiya
welcome ta tura
welcome
eh
karkaita akwai wani kano da ke bari dai zan baka labari
aka
ce welcome ne karin fada
ba rubuta kan manta
akwai wani kano da ya zama tafin tambature da bature yaje garin su
wai baka taba haushe za a yi ta
yawa eh yace zai rika masa fansara
dai
kena jin turanci
to zan tuna ma an jima ka
to amma sai na baka labarin mara liman da gawa fa
eh akwai naba filatin din ma Allah da shi ne ba
to shikenan
liman da gawa ka san ga rubuta kan isha'afa
yawa to mala Usman da mu fara da mika jaji ne a wannan fili ga tsohon abokiyar aikin Halima Jimrau wanda mahaifiyar ta Hajiya Innabata da lafiya tana fama da rashin lafiya tare da fatan Allah Ubangiji ya bata lafiya kuma na tabbata da duk masu sauraro dai kowa dai muna tayata don Allah Ubangiji ya bata lafiya ta samu
amma ni ma ina bara a sa ta wa mahaifiyar addu'a ita ma jikin yana dani yana tashi
to Allah ya ba su lafiya dukkan su Allah ya ba su lafiya
duk wanda ba su da lafiya ma Allah ya kare su
amin kuma amin
abubuwa da lafiya
haka ne to Usmanu bari mu fara da mika sakon fata alheri a shirin namu bayan jajan da muka mika kenan ga iyalan Malam Muhammad Bello muna taya su murna auren diyarsu Amira Muhammad Bello wanda ake yau tare da Alhaji Musa Malami Imam a unguwar Karfin Mada yake da ke Baucin Yakubu Allah Ubangiji ya sanya alheri za a daura wani aure ne da misalin karfe 10 da rabi na safiya Allah ya sanya alheri kiri yau din nan kenan
to Allah ya nuna
kuma kamar yadda Halima take fadi ne takan ce mata karaba
ta kalmun kaza
haka ne da dimbin gaisuwa zuwa ga Abbas Babio Gombe sai Abubakar Haruna Galadanci a kanan Dabo sai gaisuwar Alhaji Aliyu Ubeyo Alkaliri wato dan madam alkalir kenan na hukumar custom a Lagos tare da yalansa da fatan suna lafiya shine turo mana wannan labari na liman da gawa haka ne haka ne dan bangaisa zuwa ga wato Babio Jonka Bawa sai Bala Abdullahi na hukumar custom sai barista Ishaku Barau a Mina sai gaisuwar barista dan Lami Alhaji Ushishi shi ma dai a Mina sai Hajiya Fatima Halliru Daura shugabar mata tare da Ibrahim Babur na hukumar custom sai Ibrahim S. Bello na hukumar gidan kurkuku ta Najeriya a Baucin Yakubu tare da Ilyasu shugaban matasa unguwarimi a Jos Jihar Plateau haka kuma muna gaida da Alhaji Jamilu na baban na Tijjani baban Shadda tare da Lawal dan Gambo Gagarawa sai wato Mansur Muhammad Gagarawa sai kuma Sa'ad Kagarko sai Alhaji Sadiku Shishi a Mina tare da Sadisu Rabin Dami unguwar Malam Goja Abocin Yakubu tare da wato Suleiman Dambam sai Tijjani Muhammad tsohon manajan gidan mai na NNPC Mega Station da ke Makurdi muna gaida Umaru Sa'idu Coach a unguwar Jaki sai Malam Yusuf Dabo na makarantar Abubakar Tattara Ali Polytechnic da ke Baucin Yakubu tare da Zaharuddin a birnin Kudu sai kuma gaisuwar Chairman Zaidu Bala tare da fatan ya komo lafiya daga aikin haji dan bangaisuwa zuwa ga Ahmad Tijjani Muhammad sai barista Faruk Umar Sarki wato secretary na hukumar kula da ayyukan shari'a ta jihar Bauchi tare da Ahmad kai gama da fatan kuna nan lafiya dan bangaisuwa zuwa ga Hajiya Ma'azatu Sadiq Allah Ubangiji ya raya jaririya sai kuma gaisuwar Malam Abdullahi Wakili na Fifth Avenue T Close gida mai lamba 6 unguwar Festa wato Festa Town kenan da ke Lagos a Najeriya da fatan duk kuna nan lafiya kalau
To amin amin to ni ma zan ce zan fara ne da sakon taya murna ga Salima Abdullahi Dako wacce aka daura aurenta a makon nan da ya shudi wanda kuma Allah ya ba ta zaman lafiya da zuri'a ta gari shi matan mu sai kuma sakon taziya Malam Irina Women Bako kanin gwamnatin jihar Plateau wanda ya mutu a ranar 26 ga watan Satumba da ya gabata kuma aka yi jana'izar sa jiya kenan aka binne shi
jiya Juma'a haka ne Allah ta'ala ya bada
hakuri duka gaba daya
amin
yawa to sai in shiga gaisuwar fatan alherin zan fara ne da Rayyanu Musa Lere wanda kuma bayan Rayyanu sai in ce ina mika sakon gaisuwa ta fatan alheri na Abari ya huce ga Ahmad Haruna wanda yake official auditor general na Nigeria wato menene sunan takardar nan takardar auditoci
AIE
to sai mu ce da fatan in AIE yaji baban namu sai saurari Abari ya huce
haka
yawa to bayan wannan kuma sai gaisuwar fatan alheri na Abari ya huce a dandalin mu na majalisar Abari ya huce na shafin Facebook inda zan fara da Ibrahim Usman Abdullahi da kuma Alhayat sai Adau Ibrahim Gidan Zuma sai Garba Abubakar da kuma Musa a cika Zahirima sai Zakariya Dauda da kuma Muhammad Aminu sai Sadi Haruna sai ga sarfatan alherin na bari ya huce zuwa ga Abubakar BK Nas da Mubarak Musa Miya da kuma Isa Gidado sai Nuhu Ladan da kuma Zainab Nasir da Amir Aliyu sai kuma Aliyu Ibrahim da kuma Ibrahim Lawal sai Maji Dadi Saidu da sarfatan alherin abari ya huce zuwa ga Bello Adamu Mai Laba da kuma Abubakar Magaji Abdullahi sai Labaram Haruna da kuma Yahaya Ismail Ahmad sai Surajo Agata Gaya sai Musa Wai Ismail da kuma Nuru Liman Aya sai Zaharuddin Sali da sarfatan alherin abari ya huce zuwa ga Abdullahi Makama Dede ko kuma Dede Allah ya sa na faɗa daidai
amin
sai Lawal Alu Musa da kuma Shehu Garba da Umar Abubakar Gokaru sai Jamilu Jidda Dan Hausa da kuma Adamu Muhammad Awwal da Ibrahim Kanga da Nuhu Bala sai gaisuwar fatan alheri na bari ya huce zuwa ga Sabiu Abdullahi da kuma Abdurrashid Usman da Magaji Nusa da Iyami Muhammad Dewu da kuma Abubakar M Mai Gashi sai Usman Musa da kuma Ibrahim Yusuf Carbon da Ishaq Kasim Safana sai Habib Yaqub Usman da Muhammad Sani daga ƙarshe gaisuwar fatan alheri na bari ya huce zuwa ga Ahmad Musa Babangida sai Muktar S Mai Kano da Usama Mahmud da Ubalele PA sai Usman Abubakar da Awwal Sale da Chari Sale da kuma Adamu Zangi sai Nasir Mustafa Abubakar da Isa Abdulhamid da Muhammad Mansur sai Ishaq A Alhaji da Zulkifulu Bala sai Mixadin da kuma Adam Muhammad Kuluvet sai na faɗa daidai sai Datti Muhammad sai rufe da Kani Bui da kuma Abba Alhaji Abba
da karambanin sa ita ma da karambanin da zaci
da karanka kuma sai haushi suke san tare ta san tare ladidi
awal ishaq ake ji da wadannan wagogi a yau mun shiga rumbun awal ishaq ne
wallahi
wagogi kaza nake maka labarin liman da gawa
ai yawa to na
duk akwai ke taken labarin liman ne da barawo
eh
to amma kuma akwai gawa a tsakanin su
to fa
ka fahimci maganar
liman da gawa
da kuma barawo
su uku
mutane uku ɗaya ɗaya ya mutu
eh ɗaya gawa ce
ɗaya
kuma liman ne mai sallar gawa
yawa ɗaya liman ne ɗayan kuma barawo ne wato abin da ya faru an ajiye gawa ne mutum ne aka wani ne ya rasu sai aka sashi cikin likafani aka ajiye sai aka ajiye a wani daki ana jira gari ya waye za a yi
irin kwanan kesa
nan yawa za a yi janaiza kai barawo sai ka zo ka shiga wannan gida baka san abin da ke faruwa ba da barawo ya ji motsin mutane sun shigo gidan da zo a da dauki gawa wato ya je ya tsaya da yana tudan galantoyin sa a cikin gidan da har mutane suka zo sai wop sai shiga dakin da gawan nan take
ya fake
yawa ya dauki sanda kawai sai ya rike
sanda ta duka
saboda wata dabara ce ta shigo masa haka zai dauki sanda jama'a da suka zo bakin kofar daki sai suka ce liman ya fara shiga ya gaba
daga me ke faruwa
yawa to kai liman shigar ka ke da waya kawai sai barawon ne ya dubi gadon bayan sa ya dankara masa sanda ya buga shi kam sai liman ya jiyo da gudu
ya fito daga daki
mutane kowa yana ce ya dai ya fito da gudu aka ce liman lafiya ko sai ce ai mun makara wallahi har an fara masa hisabi
ga da ku
ya je
Allah zai
sun kuya jikin gawan ne kawai sai ji sanda a bayan sa shi
ne sai tunanin
cewa
Sika zo da dubai liman da duka aka bayi eh baba
shi ne yake ba ai shi ne yake fada wa mutane yace ai mun makara har an fara ba zai sa
ko zai wani a kuce kan Allah ne kai Allah ke
dan madama alkali da ya aika mana da wannan labari Alhaji Aliyu
Ubayi
na hukumar Kostam
ai ni ne liman bayan dan wayo an ga wai da kyan batuko ko na ji dadin ba da labari
wato ka san saboda yadda gawa take ne zai shiga da duk yadda mutum yake da zai shiga
da dar
a jikin sa haka to abin da ya faru kenan ga wannan akwai labarin da nace maka zan maka
na
Kanuri
na welcome ba
na da Bature wato ka gane ko wani Bature ne ya je garin Kanuri domin yin wani aiki to sai tara mutane domin ya musu jawabi aka samu wani mai ilimi na garin domin ya rika fassara abin da shi Bature nan zai rika faɗa to saboda garin shi kadai ne da yake da jahilci
shi Kanuri
Bature sai ya bude bakin sa yace I came from airport
to
yawa ka gani yace I came from airport yawa sai to Kanuri sai yace nazo daga iskar tukunya
Before I go further,
mutane ce kafin na kai ga uban kowa.
Kai. Oh. Oh, father, na gaba na
cigaba cigaba da magana yana so zai faɗi wani magana ne
kafin zurfafa bayani ke
eh shine yace shi kuma kai sai fasara shi kafin na kai ga uban kowa
tawa yace wannan baturen ya dai
yawa yace I want to see the head of this village
yawa
a to kaga shi annufin sa shi baturen
ya ga me gari
yana so ya ga me gari
yawa
kai kuma ka jira kanar sai kace ina so in ga kan yan kauyen nan
kashi hankali ya to wai ba wannan taruwa watsi
eh da mutane fa sai aka fara ja da baya sai bature yace what is the matter wato ah me ke faruwa ne sai aka mutane suna ja da baya sai Kanuri ya fassara what is the matter shine sai yace har da mata yanku
kawunan ma
eh
ya girma
mutane kawai sai aka fara gudu sai bature yace kamba yana ce musu
dawo
eh shi kuma Kanuri sai ya juya sai yana ce musu aka mu na baya aka mu na baya
to annan zaka ga gudun ma kenan oh come back ka mu na baya kai ya sa kaga in ba kai ba nuri kenan
Ahmed Mohammed sai ya yi kuma da wannan labarin
aiko mun gode da fatan je bazai na wannan bafullan ba dan uwa
eh bafullan ne ai kan ne wanda ya aika da labarin
au yawa to
tun daga ji labarin
kai yawa to shi ba wannan wanda ya aika shi ba babbar
to
Ali Abdullahi Gora ne
yace
yawa to yace ne akwai shi bafulatani kazo dama ana wuyar ruwa so sai kazo zakai alwala a gefan wasu su kai sallah saboda lokacin sallah ya riski bafulatani sai yace da Allah ku taimaka in samu in dan kama ruwa fitsari a matsan sai aka ce to ga butan nan amma ana wuyar ruwa ka iya ruwan nan kar ka ƙara mana da ruwan buta yace a ba komai ya karwaye ya kewaya ya fitsarin shi ya dawo ya je ajiye buta da ruwan tabe bannatar ba sai suka ce a'a dan fulani wannan ruwan ai kaman baka taba ba ma ko sai shi eh wallahi tsome nayi so bai da ruwan ba yau wanda aka ji kawai a takaice ya shige buta
ya ce ba alwala ke
ya katsa mulmulan ruwa ba da tsulun ruwa suke so ba
wasu ba za mu da sa'a a lokaci ya kawo jiji
sai
ba kan gobe idan Allah ubangiji akan masararin mamadadin
usman ahmad
ibrahim alfa ahmad ke cewar mu huta lafiya da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma an jima za ku ji mu dauke da sauran shirye-shirye yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya.